Gombe.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Barkamu da wannan lokaci shirin yau da gobe kuke saurara da wannan barece daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41 ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niyya a can kuma sai na kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio za a kuma iya sauraron mu a VOA House ta yanar gizo a voahouse.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa
Yusuf Aliyu Harande
tare da ni Amina Buhari Auna
to aikin san Amina shi wannan shiri namu na yau da gobe a duk ranar Juma'a mukan duba abubuwa da dama da suka shafi nishadi kananan sana'o'i tarihi kai har ma da wayansu abubuwa da suka shafi addini to yau ma kin ga shirin namu yau 21 ga watan nan na Yuni na shekarar 2019 zamu duba tarihin jahar Bauchi daga ina wannan sunan na Bauchi ya samu asali
shi kalma ta Bauchi wato kalma ce ta Hausa wanda ke gwada cewa wato wani irin nahiya ce wanda ke tattare da mutane daban-daban masu al'adu daban-daban kuma kabilu daban-daban wanda ba sa jin yaran su waya wani baya jin yaran wani
yake Yusuf yau kuma Baucin Yakubu muke tattaunawa akai ka san Bauchi da daddiyar daula ce mai dimbin tarihi
to shi yasa kin ga ayi wakilin mu na Bauchi Abdulwahab Muhammad ya samu tattauna mana da wakilin tarihin masarautar ta jihar Bauchi
suna Alhaji Ado Dare mai Garba kuma wakilin tarihin masarautar Bauchi kuma shugaban ɗakin nemowa da adanawa da badawa na tarihin masarautar Bauchi
to a matsayinka na wato mai rike ko kuma kula da wannan bangare na masarautar Bauchi ko zaka ba mu inda tarihin wannan garin Bauchi yake a takaice
gari ko masarautar
Bauchi
to masarautar Bauchi dai an kafa ta ne lokacin jihadin Shehu Usman Dan Fodio bisa umarni da yaddan Shehu Usman Dan Fodio bayan Malam Yakubu ya yi karance-karance a gidansa wanda kusan har lokacin da kasashen Hausa suka fara kai hare-hare wa jama'a shi Shehu Usman Dan Fodio ya ce Malam Yakubu ya ba shi tutan jihadi ya ce masa zai kafa garinsa kuma ya ja jihadi a wannan nahiya ta Bauchi Malam Yakubu shi ne sarki na farko wanda Shehu Usman Dan Fodio ya ba shi tutan jihadi kuma ya ba shi hannu da hannu kuma lokacin da ya ba su tutan jihadi kasancewan kasansa wato yankin kasashen Bauchi waje ne mai girman gaske ya ba shi izinin ya ba su tutan jihadi mu duk wanda ya ga dace ya ba shi shi sarkin shi Shehu Usman Dan Fodio domin ya ce masa duk wanda ka yadda da shi na yadda da shi duk wanda kake kaunansa ina kaunanka saboda kai ɗaya ne na zuciya saboda haka na baka izinin ka ba su tutan jihadi ma duk wanda ya dace da ka bashi in ka bashi da zai ke yana bashi kasancewa haka ne Malam Yakubu da ya tashi ba tutocin jihadi ya ba tutocin har guda 12 a masautarsa akwai wanda an bada musulmai su ja jihadi na musulunci wanda a jiki kalmar shahada ne a jiki sannan kuma akwai wanda aka ba ma waɗanda ba musulmai ba wato kafirai a wancan lokaci idan waɗanda aka yi amana da su amma su a jikin tutar su a rubuta wallahi ya asir muka mayan nasi sannan bayan sarkin Bauchi Ibrahim ya zo ya kara tuta guda 2 to kasancewan abin da yasa da aka zance an bada kafirai waɗanda ba musulmai tuta jihadi shine a lokacin mutane ne waɗanda suke addini irin nasu na tsafi da gargajiya da sauransu ga mutane wanda ba su da addini a wajen waɗanda suke a halin kitabi to shi jihadi dama ba wai akan je a kama waɗanda ba musulmai bane kawai da yaki a haka ke su a ce su musulunci a'a akan musu wa'azi ne ba an musu wa'azin idan sun karɓi musulunci shikenan idan ba su karɓa ba kuma sai a kulla amana ba za ku yaƙe mu ba ba za mu yaƙe ku ba sannan duk shekara za ku biya wani dan kuɗi wanda za mu sai kayayyakin yaƙi mu kare ƙasar mu sannan an zo za a taba ku zamu kare ku in an zo za a taba mu tare da mu mu kare kanmu to wannan shine amana da ake da wanda ba musulmai ba to idan suka ce ba su yi musulunci ko ba su yi amana ba to haga babu zaman lafiya tsakanin su kenan jihadi ya zama dole da ayi jihadi a zuba jini a yaki to wannan shine kafa da daular usmaniya da aka kafa daular usmaniya kuma galibi ka kasashen bauchi daga akwai mutanen da ba musulmai ba to irin wannan amanan shine ya kawo wanzuwan su wanda har lokacin da addinin kristiyanci ya zo da suka zo suka karbi addinin kristiyanci su sarakuna su suka ce ku je ku musu wa'azi in sun karbi addinin ku shikenan to wannan kaga wannan amana ce kawo da zaman da ake har yanzu
to yanzu tunda yake da har ya kai ga wannan bayani inda yake shi kansa Yakubu Mbochi ya bada tutocin musulunci ma wasu sarakunan da yake suke karkashin masarautarsa shi kansa wannan suna na Bauchi waye lakana wannan suna ne
wato shi Bauchi kalma ce ta Hausa a bisa magana a wajen masu ilimi kamar Professor Emeritus Mahdi Adamu Marigayi kamar dan masanin Kano Marigayi kamar Professor MD Dahiru da sauransu sun yi rubuce-rubuce wasu sun kawo bayanai akan kalma din ta Bauchi shi kalma ta Bauchi wato kalma ce ta Hausa wanda ke gwada cewa wato wani irin nahiya ce wanda ke tattare da mutane daban-daban masu al'adu daban-daban kuma kabilu daban-daban wanda ba hajin yaran su wani baya jin yaran wani to shi Malam Yakubu ya samu kansa a wannan nahiya ta kasashen Bauchi shi yasa idan ka duba littafin Hausa Factor of African History na Professor Mahdi Adamu yake ba tarihin kasashen Bauchi wanda ya bada har waran da karawa kasan su na can wajen duk kasashen Bauchi ne sunan su to amma nan sai ana lakanta nan da Bauchin Yakubu shi yasa da ka samu a tarihi akwai Bauchi 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 akwai Bauchi Guzga akwai Bauchin Kukar Gadu akwai Bauchi Bauchi Rajau akwai Bauchin Yakubu da dai sauransu to wannan kalma tana nufin wato waje ne wanda ke nahiya ce wanda ke tare da mutane daban-daban masu al'adu daban-daban da dabi'u daban-daban da harshe daban-daban to Malam Yakubu ya kawo masarautarsa a cikin wannan mutanen saboda shi ma daga cikin su yake bayan ya kawo masarautarsa ya fara jihadi a 1804 ya yaƙi a rayuwarsa har zuwa 40 da wani abu sannan kuma ya shekara 41 na sarauta zuwa 1845 ya rasu sannan ɗansa Ibrahim shi ma ya gaje shi daga 1845 zuwa 1877 sannan bayan shi ɗansa Usman shi ma ya gaje shi daga 1877 zuwa 1883 sannan sai Usman ai Umaru dan Salmanu dan Malam Yakubu shi ma ya gaje shi daga 1883 zuwa 1902 lokacin Turawa suka zo Turawa sun shiga Bauchi ranar 16 ko sun ce 2 sun ce 16 ga watan January 1902 suka shiga Bauchi a lokacin aka samu dan hatsaniya dai ba dai ta ba sarkin Bauchi Ibrahim ta fete basarka suka da mu'alla yadi dan Ibrahim shi kuma shekara daya zuwa 1903 sannan aka bada Hassan dan Mahmudu shi kuma daga 1903 zuwa 1907 sannan aka bawa Yakubu mai gari dan Usman shi ma daga 1907 zuwa 1941 so bayan shi kuma sai aka bawa Yakubu mai gari a Yakubu dan Umaru wanda aka fi sansa da majewa sai shi kuma daga 1941 zuwa 1954 ranar 15 ga watan Oktoba kenan ya bari to bayan shi kuma sai Malam Adamu Jumba dan Ahmadu dan Bube dan Salman dan Malam Yakubu shi kuma daga 1954 zuwa 1982 ya rasu to bayan shi kuma sai dan sa Sulaiman ya gaje shi a 1982 zuwa 2010 ya rasu to bayan shi kuma sai aka bawa dan sa Rilwanu wanda shine ke sauta yanzu daga 2010 zuwa yanzu shine sarki
wato da yanzu wannan
zuriyar Malam Yakubu su suke sarauta sannan kuma bayan lokacin da Malam Yakubu zai mutu Allah zai wafati sai tara wasu manya-manyan mutane wanda suka zo da runduna da yawa kuma suke da jigo a masautunsa shine kamar akwai Galadima akwai Madaki akwai Sarkin Yaki akwai Wambai akwai Ajiya akwai alƙalin alƙalai sai ya ce musu idan ya mutu su zai su zabi wanda zai masulki bai ce musu su zabi wani ba su da zai zabi wanda zai masulki to akwai nau'o'i da yawa na tarihi sun kawo akwai lokacin da wani mutumi suka dan samu dan hayaniya a gaban Sheikh Usmanu har yake cewa insha Allah ƴaƴansa babu wanda zai gaje shi sai Sheikh Usmanu ya ce banda Ibrahim a lokacin bai ma auri wan Ibrahim ba bai ma balaga ma balle har ace ya aure ya auri wan Ibrahim shi ma Yakubu din kenan to sannan kuma su ƴan majalisan da suka zauna su ga dukan su shi bauchi ba gari bace wanda take nan kafin jihadi jihadi ne ka fata suka duba su ga cewa idan suka ce a cikin su za su dauko ne zama sarki da ya samu hatsaniya da wani hayaniya kusan wasu ma sun gode kaman sha'awan su zama sarakuna to yau suka yi tifakan suka zauna suka ce to abin da su ajiye sautan bauchi a gidan Malam Yakubu a dauko daga cikin ƴaƴansa a dauko wanda dace a bashi wanda aka zai yi shugabanci to shine aka duba dukkan su ba in garma mutum mai nagarta ko malami mutum kaman Ibrahim shi ne suka dauko Ibrahim suka bashi to daga nan kuma sai sauta ta zauna a gidan Malam Yakubu har zuwa yanzu wanda kuma muna fata har kasa ta nade sauta tana zauna a gidansu saboda wannan wata irin tsari ce wanda musulunci ta yarda shi kasancewa annabawa sun gaji iyayensu annabawa to saboda haka musulunci bata guji wannan tsarin ba don daya gaji uban sa jigudan da shugabanci tunda shugabanci irin ta musulunci
to a zurin Bani Yakubu daga ina suka fito ne
to su zuriya ce wanda suka fito daga Mandara Mandara din Manahiya ce a wani littafi da wani bato ya rubuta musu temple yakan ce wai sun fito daga Wazargam wanda mun nemi ba san wannan gari har yanzu ma kan naya ba mu samu yadda garin take ba yanzu ma tana wata ila ko garin ta bace ko ta watse ko wani abu mu sani ba amma dai sunan garin Wazargam wanda shi Maidugu ya fito daga wannan waje Maidugu din nan mai dai kalman Kano ne kuma mai ya nufin sarki kenan to ba mu san dugun me yake nufi ba to bayan shi ya taso a matsayin an samu dan hatsaniya na shugabanci tsakaninsa da ƴan uwansa ya bar garin da ya bar garin ya taso ya tsaya a Hurawuna a nan kasar Yobe take ya tsaya a Hurawuna Allah ya dauki ransa a wajen yace wa dan sa Sa'adu akan cewa in ya gaji zaman wajen kar ya koma da bayan ga karasa gaba to da Sa'adu ya gaji zaman wajen sai ya matsa sai ya dauki ƴaƴansa da Bayero da ƴaƴansa Sa'idu da Bayero sai shi Sa'idu sai ya cigaba da jagoran abu to da ya taso ya zo nan ya zo har kasan Bauchi ya tsaya a wani gari da ake kira Geragaba to a Geragaba ya tsaya ya zauna a wajen to a lokacin ya samu arna akan duwatsu wanda suke tsafi tsakin su to shi ya zauna a ƙasa kamar yadda sarkin gari ke gaya mu shi a ƙasa ya zauna bai hakan dutse ba kuma da ya zauna a wajen ya zo da dabbobinsa yana kiwo yana noma da sauransu to lokacin da ya zo irin harshen da suke amfani da shi suke magana a lokacin harshen Kanuri ne saboda ka san Kanuri a wajen ya mamaye nahiyan gaba daya ko ma waye kana Kanuri to harshen Kanuri yake amfani da shi domin da ya zo yana ce Jere Ungo su kabilun da suke wajen suna a cewa Jere Ungo wato daure mun su anan a daure dabbobin anan kenan to daga nan sai ana kiran su da Jerawa aka zo Gerawa har aka zo aka samu suna Gerawa to shi Sa'idu da ya zo ya yada zuriyan sa wasu suka kakkafa garuruwan Gerawa da yake so a dukiya duk inda suke suka zama shugabanni kawai a wajen sai harshen sun da harshen sun wanda suka zo da shi da harshen mutanen sai har gitse sai dawa shine harkin garanci da ake yanzu to shi Sa'idu din ya yi Bayero ya yi Bello da Bayero Bayero ya yi Yangiri shi wanda ake cewa masa Yangiri amma ana nufin lafiyan da Gere wato dan da aka fara aihuwa a cikin Gerawa shi ne lafiyan da Gere to shi kuma da tashi sai ya yi Abdu Abdullahi to Abdullahi sai tashi daga Gergawa sai koma Gilliri idan ya je masallacin sa nan gidan sa nan da son abubuwa da sana to shi Abdullahi shi yake dadi dadi din nan son sa Sa'idu haka ainin son sa Sa'idu yanda ya samu lakabin dadi din wato bayan ya koma Turun bayan ya bar Gilliri ya koma Turun to shi ya samu kalman dadi zuwan sa Turun a dalilin kuma shine ya ga samu mutanen da suke wajen da ya je lokacin aka dan samu hayaniya tsakanin sarkin Yuli da shi akan sarkin Yuli ba son zaman sa a wajen lokacin nahiyan wajen tana karkashin Miri ne sarkin Miri wanda ya kai kara wajen sarkin Miri sarkin Miri ce masa ya zauna a bin sa daga baya kuma ana dan samu hatsaniya tsakanin Yuli da Turun din ya sake komawa Turun mutanen Turun suka karbe shi to yana koma Galadiman Turun bai dade ba hayar su shikenan sai dauki Galadansa a sai aka dauki dadi sai aka bashi Galadima daga baya kuma sai ya zama sarki bayan mutuwan Galadima din ma ya zama sarki saboda an ga kwazon sa da kokarin sa da irin daukan nauyin jama'a da ke yi to a turun a wani kaulin magana an ce a turun ya samu lakanin cewa dadi to idan aka duba kuma daga cin charge language akwai Congo bolanci wanda shine kaman kusan arke dan ji duniya da yaran da suke nan suke jin wannan waje dan aka ce mutum dadi wato kama mutumin da ya shahara akan wani abu to shi ya shahara akan kasuwanci da dukiya da sauransu to amma a wani kaulin kuma kaman yanda malam ne bare yace lokacin da ya je da yake su da masu tunanin su musulmai ne su musulma musulunci kuma ta hanyar su musulunci shi ga kasar Bauchi saboda suna alaka da bare-bari da suke zuwa daga Borno suna zuwa suna magana da suna kasuwanci to daga nan musulunci ya yaduwa a dalilin zuwan su musulunci shi ga kasar Bauchi to sun ce a lokacin in dabbobin su ta mutu shikenan sai sai sa ayar su kuma suna cin mushi a din su to sai ce a wannan dadi yazo mana kenan dadi yazo mana to daga nan kuma sai aka samu ana kiran sa da Saidu an ce masa dadi a yadda kaman malam ne bare ya fada sa in Bauchi majiga Allah jikan sa
to kace shi Yakubu Bauchi yayi karatu a wajen Shehu Usman Danfodio ta har suka sadu da shi Shehu Usman Danfodio ne
to lokacin da yake zauna a turun shi dadi din uban mahaifin Malam Yakubu akwai wani malami da ke ziyartar sa Malam Isyaku wanda kani yake ga Malam Adama su fuladin Ganjone kuma fulata Borno ne sun zo suka taso suka zauna a wani gari da ake a Jitar to yana ziyaran sa a turun din daga Jitar to kasancewan shi dama kamar na gaya maka su suka zo da musulunci nan nahiyar to dole abokan su za su zama malamai da masu yin addini to sai zaman to yace masa wannan yaron da kake gani daya ne Malam Yakubu na daga cikin yaran da nafi so kuma na baka shi ka dauke shi zama danka ka koya masa addini to shine sai dauke su ka tafi ina karatu a gidansa har wani zumunta ma ya kullu shi wan Malam Isyaku Malam Adama ya aure kanwan Malam Yakubu din su zama matan sa eh ta haifi su ajiya su dawaki su sarkin yara su da sauransu daga cikin hakiman manyan hakiman sarki to bayan ya dauke su tafi karatu sai bayanan shi Allah ya bayyana shi Usman Danfodio ta jiji na shi Usman Danfodio sai shi sai idin aya Malam Isyaku din sai ya dauki Yakubu su tafi karatu da shi Sokoto to bayan sun shekara 7 a can sai zai dawo gida a wani aso ya sauri zai bar Malam Yakubu a can ya dawo gida sai ya bar Malam Yakubu a wajen shi Usmanu to sai ya mutu a hanya a wani gari wayar wan dan Zayal sai ya mutu a wajen kabarin sa na wajen to Malam Yakubu shi Usmanu cikin karaman sa sai ga Malam Yakubu cewa Malam Isyaku Allah ya masa rasu a waje kaza saboda haka da tashi da zo ma wani lokaci sai da tsaya kabarin sannan ya wuce to kasancewa haka sai Malam Yakubu ya koma gidan shi Usmanu da zama dindindin ya zama to wasu abubuwa na ajuba da wasu abubuwa na dawaniya duk Malam Yakubu sai ya dauke na yaushe Usman Danfodio har wannan abun ta kai ga matakin da Shehu Usman yana jin ya Malam Yakubu a matsayin dansa ne na zuci domin haka shi ya masa aure ma lokacin babu ƴaƴansa mata da sun yi aure sai aura masa jikarsa ita ce yaya wanda a ƴar sarkin kauran namo da ne wanda ita ce matansa na farko tun yana Sokoto Shehu Usman ya aura masa ita saboda baya da ƴa da zai bashi sai dauki ƴar Esther sai ba Malam Yakubu saboda ƴar zumunta tsakaninsa da Malam Yakubu to wannan bayan yayi karatu din a wajen Shehu Usmanu shekaran sa kusan 23 yana karatu a wajen Shehu Usmanu saboda haka babu wani malami babu wani daga cikin malaman jihadi ko sarakunan jihadi wanda ya kai Malam Yakubu dade a wajen Shehu Usman Danfodio yana karatu da shi shi yasa daga cikin littafin da Muktar Shehu Mane ya kawo na sabon Shehu Usman Danfodio ya kawo cewa Malam Yakubu na daga cikin manyan malamai da kasar a kasar Hausa domin shi ya kawo zuwan da jahunawa suka rinka da kasar Kano da wurare daban-daban suna zuwa suna jihadi a suna zuwa suna karatu a wajen Malam Yakubu kuma suka zauna a cikin jihadi suka tashi jihadi wajen kafa garinsa
to madalla yanzu idan muka duba Bauchi dai ga yanda take Bauchi daban da yanda tsarin ta take da na da kuma yanzu shin yaya tsarin da shi Shehu Usman ko kuma Yakubu Bauchi ya aiwatar da wannan masarautar na Bauchi ya yake tsarin
to yadda ya tsara ta wato ya kafa garin ne bisa sharuɗi ne wanda Shehu Usman ya bashi domin shi lokacin da ya zo ya tara jama'a ya sake koma ya mubaya a Malam Shehu Usman Danfodio ya nemi shawaran sa akan inda zai kafa garin sa to ya kawo su garuruwa da yawa irin su wasa irin su zaranda irin su baba duk Malam Shehu Usman ya ce a'a to kace dai shi ba shi fara akan ya kafa galinsa a nan inda Bauchi take yace masa idan ya kafa galinsa a wajen yace insha Allah musulunci da imani ba zai bar galinsa ba sannan kuma akwai mace zai amma zo roƙa masa Allah su yi sauki kar su illa mutanansa sannan kuma kasan wajen yana tauri amma idan mutun ya noma ko da akan dutse ne zai samu amfani da wanda yake akan jigawa wannan ne ma yasa dalilin da yasa ake cewa Bauchi naman kai ga kitse ga tauri saboda waje ne wanda idan kike tauri amma idan kai noma da ka samu amfani daidai da wanda ya ajidawa saboda albarkan da ke wannan waje to bayan ya kafa ganinsa yayi hakimai manya-manyan hakimai na farko wanda ya fara ba shi ta jihadi shine kuma daki Hassan Hassan dan giwa wanda tura shi wasai je kafa wasai duk cikin mutanen Malam Yakubu wasai wanda take jihar Plateau babu kaman kuma daki Hassan saboda kusan shi ma da kyasan shi ya shirya Malam Yakubu malamai da suka je wajen Sheikh Usman Usman Sama baya ya sake ba su tuta don shi Malam Yakubu an ba shi tuta su biyu ne an ba shi tare da Malam Dan Zabo na Kano tun wannan 1792 sannan aka zo aka sake ba shi kuma lokacin da jihadi sake ballo aka sake ba shi tutan jihadi waran 1804 to shi ma da kyasan shi ya sake shi ya organizing shi tattara irin waɗannan malaman gaba daya ya samu masa malamai da suka yi sukar wasu tutan jihadi da Sheikh Usman Dan Fodio domin shi bai san malaman ba sannan kuma lokacin da aka je karɓar tutar jihadin ma daga cikin malaman akwai wanda ya so ya yi tawaye wa Malam Yakubu akan shi a matsayinsa na babba shi ya kamata ya riƙe tutar jihadi wanda ma da kyasan za a tafi bai ce dai a yaƙi ya karɓa da yaƙi Sheikh Usman ya ba wa Malam Yakubu ne wanda aka tabbatar wa Malam Yakubu tutar nashi ne sannan kuma ko lokacin da Shehu Aminu Alkanami ya tawo da wasiƙu akan sarakunan daular Usmaniya su bi shi saboda Shehu Usman Dan Fodio shi ma da yake san Shehu ta kuma yace sai dai a yaki amma ba za su bi shi ba so ma da yake san kusan wato irin role din da ya play a kan Bauchi Emirate babu wani mahaluki da ya play wannan role din a Bauchi Emirate shi yasa Malam Yakubu shi fara ba tutar jihadi sannan yazo ya ba wa sarkin lafiya shine ma da kyan sannan sarkin lafiyan bade bari kuma Sulaimanu shi ma ya ba shi ta jihadi shi nasarawa sai shi kuma shine sarkin yakin sarkin Bauchi na kudu sannan a lokacin ya ba da irin su kiyana su azara su awai duk tuta amma suna a kashin tutan sarkin lafiya amma shi ba su tuta saboda yawancin su ba musulmai ba ko sai ya su wallahi asmu kamar nasi to sannan kuma ya ba tutoci a wurare daban-daban wanda har dan sa daga baya zai bada a Donga ya bada wani sarki a Donga Nubunga Don Zonga yawa a Taraba a jiya Taraba saboda su tsare jukunawa to wannan da ya shirye wannan abubuwan sai zaman to kuma akwai Galadima wanda shi ake bar masa gari idan bayina to daga nan kuma akwai sarkin yaki wanda shi mana jagoran wasu mutane to yadda ya tsara garuruwan su kenan sai ya bada fif wato kaman a baka kulawan wasu garuruwa haka sai ya ba mu wannan mutane suna kula da fif sannan kuma daga cikin ƴaƴansa wasu manya daga cikin su ma ya ba su fifth suna controlling fifth wato kaman kai kaman a ce kana hakimi ne amma kana zaune a Bauchi kai amma kai duk al'amuran su sun zasu same ka ne kai ma an ka ji wani abu da ka je ka duba ka ga me yake faruwa ka zo to kafin zuwan tura ka canja shi kuma su kama da self contained certificate wato shi hakimin ya je zauna a kasansa ya riga lura da al'amuran da shafi kasa to yadda ya tsara garin kenan ana lura da al'amuran garuruwan da sauran su ana dubawa ana kawo report rahoto kuma ko da lokaci ana kawo fada sannan duk juma'a sukan taru a masallaci su tattauna al'amuran da ya shafi kasan ya me matsalan waje kaza ya za a rawa matsalan waje kaza kullun a cikin abin da suke yi
to Yakubu Bauchi dai yayi yake yake ko za ka dan ba mu bayani akan irin yake yaken da shi Yakubu Bauchi
to Malam Yakubu kamar yadda na faɗa maka ya yi kokari har 41 daga cikin yakin sa na farko shine yakin Kanyello da dai nan wajen dutsen Dindima akwai mutane akan dutse gari gari akan wannan wajen ne to galibi wajen sun masa mubaya amma Kanyello ba su yi mubaya ba yake su yakin sa kuma na ƙarshe shine tsaure wanda su ma ya yake su ya nasara akan su to amma daga cikin manyan manyan yakyaken da yayi akwai yakokin da suka raza na arnan da suke kasan Bauchi gaba daya shine yakin Gubi mutane jarumai masu karfi wanda suka yi yaki amma yake sai nasara akan su to sannan yakin da ya jawo hankalin duniya kuma shine akwai yakin da ya da jukunawa wanda kamar yadda Professor Madi Adamu ya kawo a Hausa Factor ya yi bayanin akwai sarakunan jukun wanda suka tafi su yaki kasan Zazzau su yaki kasan Katsina su yaki kasan Kano da sauransu to amma Malam Yakubu kasancewan an ba su ta ya tsaya kasashen Bauchi ya zaman to kasashen Bauchi din kuma shi ne Yakubu shine wanda ya tsaya akan kasashen musulunci yake kan iyakan kasashen musulunci da kasashen da ba na musulunci ba to saboda haka da Allah ya bai nasara akan jukunawa yayi nasara akan su ya yake su zaman to har suna kawo masa kayuka da dammai da sauransu duk shi a matsayin jizya to an ci gaba da zama da haka sai toshe wannan baraka sai aka samu kasan Hausa aka dinka yada addini aka dinka wa'azi aka dinka jihadi babu wani fargaba cewa wani mai karfin gaske da zai ya tadda su wato ma'ana daular kwararrafa kenan a wancan lokacin to hakan kuma shi ya haifar da aka kafa Donga wajen Nubunga Don Zanga kenan wani sarki wanda aka sarki dan garke wanda ya kafa garin da jahunawa da nan Bauchi aka yiwo su aka je a kafa wannan gari saboda su zamanto sun sa ita wukari a tsakiya an yi safatan jukunawa kenan da kuma Madaki Hassan shi kuma na kusa da su shi masu a tsakiya saboda haka wannan abun na daga cikin abin da kawo karshen harharan da jukunawa suke kawo da lokacin rafa suke faɗa shan Hausa to bayan wannan kuma sai lokacin da Sheikh Usman Allah ya masa rasuwa ta gamar da hulawu sai wani ba na ga dan bakura wanda shugaban Zamfara na lokacin sai ya tawaye wa sarkin Musulmi Muhammadu Bello to a lokacin duk damina da yake shi Usman kafin ya rasu ya raba daular san guda biyu gabas ya ba wa Bello kudu a yamma ya ba wa Abdullahi to duk karshen kaka akan taru a zauna a tattauna al'amuran da shafi daula kasancewar daula ba ta da wato central army ba ta da wasu sojojin ta wanda a suke na musamman sojojin kowa a garin sa ne kowanne suke da sojojin sa to da aka yi tawaye yace ba na ga yayi tawaye don kamar yadda hobben ya kawo har ya kwace tamburan sarki Musulmi Muhammadu Bello ya tafi da shi da sauransu to da aka zo aka zauna sarakuna suka ce to su suna ganin wannan a samu lokaci a shirya a zo ai wannan yaki to sai Malam Yakubu ya ce a shi idan sarki Musulmi ya amince masa shi zai je yaki ba naga to kuma haka aka yi ya je yaki ba naga ya kashe garin ya kona garin ya kore shi ya kwato ganima ya dawo Bello da shi sannan ya dawo gida Bauchi to wannan hakan da Yakubu ya sai ya samu zaman lafiya shi Bello kenan ya samu zaman lafiya a wannan yankin kasashen da suke saboda da akwai wanda suka yi zaman amana da Shehu Usmanu bayan ya mutu su kunce amana to suna daga cikin wayannan to da aka zo aka yi wannan yakin sai aka samu zaman lafiya a wannan yakin sannan har daga kudancin daular Usmaniya Malam Yakubu ya toshe kwararrafa an samu zaman lafiya babu wannan yakin daga kuma yammacin ta yanda Sokoto yake shi ma ya je ya yaki Zamfarawa an samu wannan zaman lafiya shi Muhammadu Bello ya samu kwanciyar hankali wannan kenan
Yusuf,
ya kaji daɗin shirin yau. To ai kin san wannan ita masarautar ta jihar Bauchi, wa masarautar Bauchi ne wanda ta samu kusan za a ce shi sunan jihar Bauchi ya samu asali ne daga wannan masarautar ita Bauchi ai abin nima dai sai a ce san barka.
Masha Allah, a shirin Bauchi Yakubu abubuwan da yake
yi. Eh gaskiya ka. Ni ma kan ban sani ba.
To ba sauraro anan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da engineer mu ne Mr. Dan Cummings tare da abokin aiki na da ya taya ni gabatar da shirin Yusuf Aliyu Harande. Ni Anila Buhari Auna daga nan Washington ke cewa ai hutun ƙarshen mako lafiya.